Sashen Hausa na muryar Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barkanmu da asubahi, da fatan an waye gari lafiya. Baba Yaku makeri ne tare da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aiki muke kawo muku wannan shiri na yau Talata 18 ga watan Agustan shekarar 2020. Kafin ku ji abinda muke tafe da shi, ga Baballe da kanan labarai.
Kaje Litinin da daddar jam'iyyar Democrat ta Amurka ta bude babban taron ta na kasa da za a shafa kwanaki hudu ana yi ta yanar gizo sakamakon annobar coronavirus, inda suke fatan zai taimaka tsohon mataimakin shugaban kasa Joe Biden samun nasara akan shugaban kasa Donald Trump a zaben watan Nuwamba. Yayin da shi ma shugaban kasa mai ci Donald Trump ya gudanar da gangamin yakin neman zabensa a wasu jihohin tsakiyar yammacin Amurka. Shugaba Donald Trump ya faɗa jiya Litinin cewa yana so ya ƙara sauri ga tsarin aikiwa da sakonni na Amurka, duk da yake 'yan adawa na jam'iyyar Democrat suna shirin kada ƙuri'a a wannan makon.
Kanin labaran kenan aka saurara. A cikin shirinmu za ku ji cewa jam'iyyar Democrat ta na Amurka ta fara taronta na ƙasa a karon farko da aka yi irin wannan taron ta hanyar sadarwar intanet sakamakon coronavirus. To kowane hali ake ciki?
Dukkan waɗanda suka yi jawabai sun yi jawabai ne da suka jibinci wannan annoba da ake fama da ita, da sun yi taɓa batun wariyar launin fata ko kuma yi wa waɗansu jinsi adalci, sun kuma taɓo batun tattalin arziki.
Karamin ministan kwadago a Najeriya ya fitar da tsarin rabon ayyukan yi na gwamnatin tarayya 774 tsakanin gwamnoni da 'yan majalisu da kungiyar NURTW da sauran masu ruwa da tsaki, biyo bayan sukar da ake yi wa jami'an. To koya shugabannin kungiyar kwadago ta kasar suke kallon wannan batu?
Mun yi murna da shi akan cewa zai rage rashin aiki da ya tsamari a Najeriya, amma abin takeici shine a halin da ake ciki yanzu bisa alamu lallai babu abin da ya canja, watan kulle
Bayan haka Aliyu Mustafa Sokoto zai shigo da shirin tsaka mai wuya. To amma bari mu fara da shan labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran duniya mai karatu Muhammad Hafiz Baballe. A jiya Litinin da daddar jam'iyyar Democrat a Amurka ta bude babban taron ta na kasa da za a shafa kwanaki hudu ana yi ta yanar gizo sakamakon annobar coronavirus, inda suke fatan zai taimaka tsohon mataimakin shugaban kasa Joe Biden samun nasara akan shugaban kasa Donald Trump a zaben watan Nuwamba. Uwar gidan tsohon shugaban kasa Michelle Obama da Senator Bernie Sanders na jihar Vermont da kuma tsohon gwamnan jihar Ohio John Kasich da ke sukan lamirin Trump suna cikin waɗanda suka gudanar da jawabai akan Biden ɗan shekaru 77 a taron tsaye da shi takara a daren farko. A watannin da suka gabata, Sanders ne ɗan takara na ƙarshe da ya fafata da Biden a takarar tikitin jam'iyyar Democrat a zaben shugaban kasa. A wani bangare na sakon Michelle Obama da aka nada a faifai da aka saki gabanin taron, ta bayyana Biden a matsayin mutumin kirki mai riko da addini. Michelle Obama ta ce ya san yadda zai ceto tattalin arziki, yaki da annoba da kuma jagorantar kasarmu, kuma yana sauraro. Zai kuma faɗi gaskiya kana ya yadda da kimiyya, zai yi mulki a matsayin wanda rayuwarsa take abin koyi gare mu. Jiya Litinin jam'iyyar Democrat ta fara babban taron tsaye da 'yan takararta ta yanar gizo, yayin da shi ma shugaban kasa mai ci Donald Trump ya gudanar da gangamin yakin neman zabensa a wasu jihohin tsakiyar yammacin Amurka. A wani abu mai kama da yakin neman zabe da ya tsaya a tashoshin jiragen sama a jihohin Minnesota da Wisconsin jiya Litinin, da aka saka waƙar taken yakin neman zabensa na Make America Great Again, shugaban kasar a yayin da yake jawabi ga gungun magoya bayansa da aka gayyata a kan titin jirgin sama. Ya zargi abokin takararsa zaben da kasancewa ɗan amshin shatan masu sassaucin ra'ayi. Trump ya yi gargaɗin cewa samun nasarar jam'iyyar adawa a watan Nuwamba nufin buɗe kan iyakokin ƙasa, durƙushewar tattalin arziki da kuma wasu fitintunu da za su iya bujirowa. A cikin shugabancin Joe Biden na Amurka za a iya yaye kariyar zama ɗan Amurka, kana al'ummominmu za su zama a hannun ɓata gari. Shugaban kasar ya faɗa wa taron magoya bayansa a wajen farfajiyar filin jirgin sama na Mankato da ke jihar Minnesota. Trump ya taka rawa sosai a Minnesota 2016, amma Hillary Clinton ce ta lashe jihar. Rahotanni daga jihar Niger da ke arewacin Najeriya sun bayyana cewa wasu 'yan bindiga a kan babura sun kashe sojojin kasar uku da ɗan banga ɗaya, yayin da suke ƙoƙarin ƙwatar wani ɗan ƙasar China da direbansa da 'yan bindigar suka sace. Wasu shaidun gani da ido sun faɗa wakilin murya Amurka Mustapha Nasiru Batsari cewa baturan dan kasar China suna aikin shimfiɗa titi ne a ƙauyen Yakila dake cikin karamar hukumar mulki ta Rafi.
Sun fito daga dajin Bangu gari mashin 15 kore da goro. Wallahi mutane na cin kafin a cikin dole kowa ya wasa. Baturan dai suka sa yanzu ma ina ganin kamar motar sojoji na sare. Ko sojoji ne ya mutu ne da yanzu sun dawo mutane ma sun yi tuwa na.
Yanzu a garin ya ne akwai mutane?
Wallahi kowa ya wasa. Sun kashe sojoji guda hudu.
Sojoji hudu?
Eh, da wuce mana nan ga shugaban sun daga ushishin gidaje gidaje ushishin na hospital. A wuce daga wuce ya shiga shugaban
su a suka kake sojojin
su wannan yan kinnatin ne
bayan sun wuce da baturan
eh aisa daga nan ne suka samu kya da bature din yanzu wanda suka ji ciwo an wuce da ambulance na shi na jira hospital zuwa mina hospital kuma
to kokarin jin ta bakin rundunar yan sandan jihar Niger akan wannan al'amari ya cittura domin kuwa kakakin yan sandan jihar Niger ASP Wasiu Abiodun bai dauki waya ba to amma wani babban hadimin gwamnatin jihar Niger akan sha'anin tsaro kanal MK mai kundi mai rita ya tabbatar da aukuwar lamarin
mutum hudu ne soja uku vigilante da kuna abubuwa na turare yanzu ma suna can tsara enforcement suna cikin daji
amma dai shi wannan baturen dai har yanzu yana can hannunsu
eh to kwarai suna nan hanji concert ya can har yanzu
ba wani horar hula da aka kashe sai dai wa'annan
eh a'a su ma an samu nasu so yanzu an ce ana kokari na hito da su suma to suna can dai an kara an reinforcement sun shiga suna can.
To kafin Baballe sake dawowa da wasu ƙarin labarai. A daren jiya Litinin karfe 9 agogon Washington ne jam'iyyar Democrat ta fara taronta na ƙasa wanda a karon farko aka gudanar ta hanyar sadarwar internet sakamakon cutar coronavirus. Na tattauna da abokiyar aiki na Alheri Grace Abdu wacce ta bibiyi wannan taron na tsayar da ɗan takarar Democrat Joe Biden tsohon mataimakin shugaban ƙasar.
To baba inda aka maida hankali a taron na yau dukkan waɗanda suka yi jawabai sun yi jawabai ne da suka jibinci wannan annoba da ake fama da ita da sun yi taba batun wariyar launin fata ko kuma yi wa waɗansu jinsi adalci sun kuma taɓo batun tattalin arziki. Duka dai waɗanda suka yi jawabai ne ake yi da nufin ƙarfafa takarar tsohon mataimakin shugaban ƙasa Joe Biden a nuna abin da ya bambanta shi da shugaba mai ci yanzu. Waɗanda suka yi jawabai sun haɗa da tsofaffin abokan takararsa waɗanda suka nemi jam'iyyar Democrat ta tsaye da su takara waɗanda suka nuna sun hakikanta cewa Joe Biden shine zaben shi zai zama mafi alheri ga Amurkawa. Abin da zai ya ja hankalin kuma mutane ya hada da samun fitattun yan jam'iyyar Republican da suka yi jawabai kuma suka nuna goyon bayan takarar shi Joe Biden. Ɗaya daga cikin su shine tsohon gwamnan jihar Ohio wanda kuma tsohon dan takarar neman jam'iyyar Republican ta tsaye da shi takarar shugaban kasa wato John Kasich. Ya nuna cewa shi haifaffen dan jam'iyyar Republican ne kuma yace zai ci gaba da zabar jam'iyyar Republican har lokacin da zai bar wannan duniya. Amma a wannan karan wannan yanayi ne da ya zama na daban. Sabili da haka yana ganin abin da zai fi alheri ga Amurkawa shine su zaɓi Joe Biden wanda yake ganin shine zai kai Amurka inda ya kamata ta dusa.
To kuma ya bambanta a jawabin Bernie Sanders a wannan karo da shekarun baya.
To baba ba kamar wannan lokacin da duk sauran yan takara suka janye suka bar Joe Biden ba a wance a shekaru hudu da suka shige har izuwa lokacin da aka tsaye da ita Hillary Clinton yan takarar shugaban kasa ana gani kamar shi dan takara babban abokin hamayyar ta dan takararta shi Bernie Sanders yana da yiwuwan zai iya samun wannan tikiti sai kuma hakan ba ta yiwu ba. To a wannan lokacin ana ganin rashin fita ya yi kokwaran jawabin kiran magoya bayan shi nan su goyi bayan Hillary Clinton duk da yake ya yi jawabin nan amma ba da karfi irin wanda ya yi a wannan karan ba. Da waɗanda suka yi jawabai na tsawon sa'o'i uku nan wanda ta yi jawabi na ƙarshe ita ce uwar gidan tsohon shugaban ƙasa Barack Obama. Ta taɓo batutuwa da dama ta nuna abin da halayen da ya kamata a gani daga shugaba. Ta nuna cewan aikin shugaban ƙasa ba mai sauki ba ne ko kaɗan. Ta nuna cewan kowanne mutum ɗan tara ne yana da kasawar shi. Shi ma Joe Biden wanda take goyen baya yana da kasawa, amma duk da haka tana ganin ta bayyana halayen kirki na shi Joe Biden, wanda tace ta ga halayen shi, ta gani da idonta, ba ita ga nauce ba jiyau ba, kasancewa kasan yayi aiki da mai gidanta shekaru 8. To baba, duk yayin da ake wannan taro na jam'iyyar Democrat, shi kuma shugaba Donald Trump shi kuma yayi shirin zagaya manyan jihohi guda 4 da suke da muhimmanci a zaben shugaban kasa. Kusan sai ka ce wannan shine ainihin shiga gangamin yakin neman zabe, domin kasancewa daga yau an shiga sauran kwanaki 77 da yin zaben shugaban kasa.
Alheri Grace Abdu kenan a tattaunawa da muka yi game da taron kasa na jam'iyyar Democrat. Har yanzu dai kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Hafiz Baballe dauke da sauran labaran duniya.
Shugaba Donald Trump ya faɗa jiya Litinin cewa yana so ya ƙara sauri ga tsarin aikiwa da sakonni na Amurka, duk da yake ƴan adawa na jam'iyyar Democrat suna shirin kada ƙuri'a a wannan makon domin hana yin sauye-sauye a sha'anin na aikewa da sakonni da suka yi ikirarin zai iya kawo tarnaƙi ga abin da ake tsammani na ƙarin masu jefa ƙuri'a ta hanyar aika sako a zaben shugaban ƙasa da za a yi a watan Nuwamba. Ina ƙara ƙarfafa guguwar ƙara saurin aikewa da sakonni ba wai a hankali ba, Trump ya faɗa wa manema labarai a wajen fadar White House kafin ya zarce zuwa gangamin yakin neman zaɓe a jihohin Minnesota da Wisconsin na tsakiyar yammacin Amurka. Trump ya faɗa a makon da ya gabata cewa bai amince da bayar da kuɗi dala biliyan 28 ga hukumar aika sakonni ba, wanda za ta yi amfani da wani sashi na kuɗin wajen biyan kuɗin karɓa da kuma aikin da ake tsammani na miliyoyin ƙuri'u da za a aika daga masu zaɓe da suke tsoron zuwa rumfunan zaɓe a lokacin annobar coronavirus. Tsawon watanni Trump yana ikirari ba tare da bada hujja ba cewa aika takardun zaɓen da jihohi za su yi ga masu jefa ƙuri'a zai iya haifar da magudin zaɓe da kuma aringizon ƙuri'u a kansa. Ya kuma kare ɗaya daga cikin waɗanda ya naɗa kuma babban mai ba da tallafi ga jam'iyyar Republican Postmaster General Louis DeJoy na ɗaukan muhimman matakai don rage kashe kuɗaɗe a hukumar aikewa da sakonni da kuma ƙara inganta aikinsu.
Labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla, ƙaramin ministan kwadago a Najeriya ya fitar da tsarin rabon ayyukan yi na gwamnatin tarayya 774 tsakanin gwamnoni da 'yan majalisu da ƙungiyar NURTW da sauran masu ruwa da tsaki, biyo bayan sukan lamiri da jami'an gwamnatin suka sha. Ga dai Halima Abdurra'uf da rahoto daga birnin Abuja.
Domin da suka kira ni da 'yan majalisa ganin labarin da ya fito ga jaridar The Nation ta yau game da wannan, kuma gwargwado na musu bayani cewa ni a matsayina na shugaban wannan ma'aikata ta NDE wadda ita ke da alhakin yin wannan project ɗin, amma ni magana ta gaskiya ta tsakani da Allah, yadda kowa ya gani ko ya ji haka dai gani na naji, ban san da abin da aka yi ba hannuna a ciki. Amma in kuna neman ƙarin bayani kuna iya ku nemi ministan kwadago state wato barista Festus Kiyamu,
babban daraktan hukumar kula da ayyukan ɗaukar ma'aikata ta NDE, Dr. Nasiru Ladan Argungu kenan da bayani akan batun tsarin rabon ayyukan yi na gwamnatin tarayya 774 da ƙaramin ministan kwadago ya fitar. Tun bayan da labarin fitar da tsarin rabon ayyukan yi 774 ya mamaye kafafen yaɗa labarai a Najeriya, ne ƴan ƙasar suka fara tofa albarkacin bakinsu akan yadda tsarin ba zai ba wa talakawa dama ba sai ya san wani a gwamnati kafin ya samu aikin. Tsarin rabon aikin dai zai baiwa kowane gwamna gurabe 40 a dukkanin ƙananan hukumominsa da majalisar dattawa gurabe 30 kowannensu, 'yan majalisar wakilai gurabe 25 kowannensu, ministoci 30 kowannensu a dukkanin ƙananan hukumomin jihohinsu na asali, tare da duk mai rike da mukamin siyasa ya samu kaso 15 cikin 100. Waɗanda suka cancanta su samu aikin sun hada da leburori, mata masu ƙananan sana'o'i, masu kitso da dai sauransu. Da muka tuntuɓi shugaban ƙungiyar kwadago ta Najeriya, Comrade Ayuba Waba, yayi mana ƙarin bayani kamar haka.
Gaskiya dai da farko da aka fito da wannan tsari na ɗaukan ma'aikata 774 watan kowane kananan hukuma mutum 1000 mun yi murna da shi akan cewa zai rage rashin aiki da ya tsamari a Najeriya. Amma abin takeici shine a halin da ake ciki yanzu bisa alamu lallai babu abin da ya canja, watan kulliya bata biya kudin sabulu ba. Abin da yasa nace haka, a yanzu halin da ake ciki a cikin 777,000 din nan an riga an cire 380 a watan abin da zai sauka sauran mutane 620. Don haka duba tsarin da aka dauko da wanda mutane suke murna da shi, an dauka cewa wanda bai da galihu, wanda bai da aikin yi, wanda lalle wannan abin zai taimake su, su ne za a suka cancanta su samu wannan aikin yi. Amma abin takeici shine yan siyasa sun yi kaka gida, an riga an gama kaso, wanda ya saura ne fa za a ba sauran mutane. Yayin yaje karanar hukuma ma sanin kowa ne da cewa a karanar hukumomi din ma dole dai kuma za a rabo wanda suke bukata, wanda lalle suke bukata, wanda kila ba su za su samu ba.
Duk kokarin ji ta bakin karamin minista Kwadago da nagartar aiki Festus Keyamo ya ci tara, ana dai ci gaba da gudanar da tsare-tsaren daukar aikin a dukkanin jihohi, inda waɗanda za su ci gajiyar aikin za su rinka samun albashin naira 20,000 a duk wata har tsawon watanni 3. Ayyukan kuma za su lakuma naira biliyan 52 kamar yadda gwamnati ta samar a cikin kasafin kuɗin shekarar 2020. Halima Abdurrauf, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
A gaida Halima Abdurrauf. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 19, 31, 49 da kuma 60, sai kuma kilohertz 1530 a matsakaicin zango. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Niger, za ku iya sauraron mu a tashar VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM. Baya ga haka, a koda yaushe za ku iya zuwa shafukan mu na yanar gizo, wato voahausa.com ko kuma sashin hausa.com domin sauraron shirye-shiryen mu. Yanzu kuma ga shirin mu na gaba.
Saka mai wuya.
Sunana Khalid Adamu, Bilbis Faskar Local Gwamna. Bakin gurgudu dai mai girma gwamnan jihar Katsina Ratsunar Alhaji Aminu Bello Masai yana iyakar bakin kokarin shi. Yanzu maganar da ake akwai sojoji da aka kawo a nan Faskar Local Gwamna kuma sun fara shiga dazuzzukan nan. Abu lokaci ɗaya zai iya faruwa, amma gyaran abin za ka ga sai a hankali.
Barkanku da wannan lokaci, barkanmu da saduwarmu da ku a wani sabon shiri na tsakan wuya. Yau za mu kawo muku ci gaban muhawara da muke yi game da rashin tsaro da ke ci gaba da addabar juhin arewa maso yammacin Najeriya na Katsina da Zamfara da kuma Sokoto. Daga cikin abubuwan da za mu duba a yau shi ne shin sojojin da aka tura a juhin sun yi amfani wajen murƙushe wannan ta'addanci din, kuma me ya kawo rugujewar kokarin da gwamnan jihar Katsina Aminu Bello Masai ya yi na yin sulhu da su wa'annan 'yan ta'adda? Sannan kuma shin mutanen Katsina ma idan ka kasa su kashi biyu, waɗanne ne suka fi jin daɗi ko kuma bahari ke bata musu rai? To yanzu zan sake mai da ku ga wakilin namu Sani Shabu Mulumfashi ya ci gaba da tattaunawa da yake yi da bakinsa.
So ta yi magana a game da batun na Zamfara ko san abin nan. Na iya tunawa kwanaki can na yi hira da shi kwamishinan 'yan sanda na can, wato Usman Nagogo, shi kwamishinan 'yan sanda na jihar Zamfara. Ya ce daga cikin waɗanda suka bijire suna dawa, su waɗanda tunda aka yi sasanci da su suka tsaya tare da gwamnati suke kamo musu mutane, don akalla na shaida lokacin da aka kamo mutum 12. Sannan bayan haka cikin ƙarshen farkon wannan watan an maido da mutane 36 wanda da taimakon wa'annan suka shiga daji suka kamo daga hannun 'yan uwansu na da wanda suke wannan abubuwan. Shine magana da nayi.
Dala jambe kuma sannan kai ma za mu ka tambaya. Idan an ce maka Zamfara an yi sulhu ba sauran tashin hankali, wa'annan mutanen da ake kamowa daga dajin Katsina ake kamo su wanda ba su ga sulhun ba? To in ko ana kamo ta daga dajin Zamfara, wa'anda suka tuba suna kamo wa'anda ba su tuba ba, har ma ana hiddo mutane ana kawo gidan gwamnati kenan har yanzu bar ana banditi. Ina zuwa,
ana yi amma da
ina zuwa da Allah afwan. Ai kana maganar sauki, mun wannan gurin da sauki. Sannan maganar da wannan sasu majigiri ke yi cewa a je a iske, a je a sa za ga IDP camp mutum 100 nawa ke da kai? No one, ba abun mamaki bane. Shekaran jiya da daddare akwai kauye nan Jibiya, akwai waɗanda tashin bomb ne ya koro su daga cikin garuruwan su, ba an ta'adda bane. Wannan baban da ake saki a cikin daji akwai inda ihun tashin bomb ne suka sa suka taso suka gudo suka baro dazuzzukan su suka shigo camps. Akwai inda kuma a tsoro mai ake ba su a ce ai ga barayin nan zuwa, to kuma kana gizo ma cikin tsoro ya fi tsoro tashin hankali. Ina ga maka shekarun jiya da daddare aka kira commissioner fiye da mutum 6,000 aka ce kowa ya koma gidajen shi aka je aka ajiye yan sanda da sojoji daga wuraren inda in ma suna tare a shugo musu ne to an sa musu jibiya
dan jibiya logamma
a jibiya ba tsari
jibiya da ba tsari
amma da wasu jiwa gidajen su shekarun jiya da dare ina ga ma gaskiya so da kun abin yake so ka sai nan gurin shi wannan kamar da shi afwan malam Salisu muna maganar reality da kai ne
yawa a san 6,000 ba
kuma ina zuwa tsaka ji ina so ka sani malam Salisu ni banda wani ra'ayi sabanin abin da yake shine daidai
a ni ma haka
sannan ina so ka sani kamar yadda kace a hidda in ba din da ka kawo maganar gotin APC 100% bane ba ko dan SA da aka wasu jami'a bazan kawo maka maganar gotin zamfara ba sai mu tafi dotsar akan abin da ya tattara mana gurin sannan malam Salisu kamar na ga maka dazu afwan dole shi su abubuwa ana koma kullu shi yanzu ila asalihi kowanne abu yana komawa menene mafarin shi wannan issue da ake ta magana ana cewa APC ta kaza maganar tsaro maganar wani ne abin da nake so ka fahimta shine in dai mun yadda cewa jiya bomb na tashi yanzu ba maganar tashin bomb afwan da Allah
da wanda ya sama bomb ka mutu
a a
da wanda ya halaka
ai wai ina zuwa da
haka bai da
issue kuma
mai da martani
wannan ba za su waji giri bomb din nan har ina zuwa har a Kano ya tashi a masallaci ina zuwa har a Kano ya tashi a masallaci bomb din nan sama da mutum 500 suka mutu Allah ya matsare mutum da ya ba mu wannan kariyan inda aka ce da ana barna 10 ta koma 3 ko 4 ai sai a gode ma Allah ana saran za a wayi gari wata rana barnan nan babu ita ga baki daya sannan malam Salisu Allah ina zuwa dan afwan malam minti da zaka bani alai Salisu wanda yazo sayyidina Umar radiyallahu anhu kashe shi akai a masallaci wanda yazo shi ya tarbe shi bayan ya tafi ruku yazo soke shi fadi ya mutu wannan ba ta'addanci bane
to ina zuwa
kuma so ka sani shi ta'addanci ba yau aka fara shi ba kai iyaka ina zuwa a a
ai da ina zuwa abin da yake so ku dakata ina zuwa
wannan da mai ga gaya wai da kace ina zuwa da kace karanin hukumomi an huce takwas an kai 12 kana ma so kace kana sirga baki dai gare ba ta'addanci to shi gizon ga shi ta'addanci tarihi gare dogo
to yanzu kaga
muna maganan banditry ne kawai kuma muna sa ran da wannan development da aka samu yanzu tunda magana ke kai yanzu nan mai gina shugaban kasa tare da Najeriya an kawo sojoji isassu cikin dajin nan da na sama da na kasa kuma mu da muke cikin system wanda mu ne ake buga mawoyo ake yana mabacci mun san daga lokacin da sojojin suka zo zuwa yanzu cikin ikon Allah ana samun sauki amma kamar yanda nace shi jikakken tsini shine ake sa rai yake magani cikin lokaci
yanzu
wannan mutanen sun dade suna abun nan ya dade so barna ce ake yi lokaci kankani in Allah ya so ya yadda da addu'o'in da ake yi yanzu currently duk maganan wani abu da za a yi idafa ce wannan magana ce muke ta siyasa dan jama'a sun Allah ya jigi amma babban abin da muke bukata a wannan hidimar da muke ciki yanzu manzala sallallahu alaihi wasallam ya ce idan musiba ta zo ku yi addu'a addu'an nan akwai sharɗan amsanta ni in gyara zuciyata in fuskanci Allah in tsaya tsakani da ubangiji in gane menene matsalar ta Allah na tuba Allah in gyara kai ka gyara zuciyanka ka fuskanci Allah sai ka ji shine babban maganin wannan matsalai
shitu abinda nake so kaga lokacin da ka yi ba din da muna daidai sashi ne haka alai salisu ba jigir barin komo gare ka na san kana son ka dan tsokaci game da abin da yace
to
in kai ka dan tambaya da nake son dora ka dan tsaye da ka tukunna shine cewa ana ganin yau kusan kaman sati 8 kenan akalla wata 2 da mai girma shugaban kasa janar Buhari yace za a turo mutane tabbas ya turo su sun je amma har yanzu ana samun hare-hare dan ko a wancan mako da ya wuce an sami akalla jimlar mutane 19 farko 15 aka kashe sannan aka nemi guda 3 ba a san inda suke ba daga baya ma aka ce guda 4 shin menene kuke ganin abin da ya kamata su mahukunta na yanzu da gwamnati tunda ba jami'a kuma da ke gwamnati ta wata hanya ne dan magana wannan ba wai na wannan to corona wannan to corona bane ana neman a samu maslaha so that waɗanda suke can sama su ba su gane waɗannan abubuwa
na'am to gaskiyar magana kayan magana na wanda akwai abin da ya kamata tunda kowa na saurara mu kowa ya mai da martani
haka
a siyasance yayi magana ta cewa wai sun mana aikin da bamu yi ba amma shi ba haka bane ita gwamnati da ma ci gaba ce kashi 80% na mashi hanyoyi an kare su in sun yi wani abu wannan babu laifi da mun hake mu to gwamnatin PDP ita ta dauki hanya daga mashi habbunun kuka kago duk garuruwan nan na mashi mu kashi 80% nan suke busa sannan kwalta ce ta dauki kwalta daga dankama habbunbun sannan a ainihin ta dau wutar lantarki tun daga mashi habbunin kuka suna aiki in ba su ba su aiki ku kuka bata shi to saboda haka mu in sun zo sun yi wani aiki 2017 suka yi shi dan su ci zaben cike gurbi na majalisar tarayya kuma mu muka ci suka kwace muka tai kotu ta soke muka dawo suka sake kwaciya muka bari saboda haka wannan ma da aka dan zuba din dan wannan dalilin ne saboda haka mu dawo ga maganar da muke ta tsaro magana tsaro da aka ce an kawo sojoji da sauransu kuma shi chairman na APC ya magana cewa ai su ba suke da control na sojoji ko yan sanda ba da sauransu
ina zuwa
shine ai nake so in dora ai ita ma tana cikin ciwon mu wannan abin da ake cewa ai mu gwamnatin jiha ba mu ke da control na dan sanda da soja ba da sauransu da DSS ai in aka turo soja ko dan sanda kowaye a jihar Katsina to gwamna kasancewa shi chief security officer na jiha to ba zai wuce magana shi ba because a cikin jihar da yake mulki nan zai aiki kuma da shi zai aikin kuma kana fadin irin taimakon da kila gwamnatin jiha take yi musu dan wannan aiki ya tabbata idan babu fahimta aiki ai aikin ma ba zai yiwu ba sannan gwamnatin nan ta APC ta jihar Katsina ita ce a federal government baki daya ma shugaban kasan dan jihar Katsina ne shin me zai sa a rika rarraba tsakanin waye waye ke bada umarni ko waye bai bada umarni a tsaya a ga an hidda mutanen jihar Katsina cikin matsalar tsaron nan yafi tunanin wake da ikon ba wannan umarni ko mu bari ka ji kila lokaci aka baka kai magana wannan mutane da kake magana ni ban yarda da wannan magana da kai ba ci amma sai insecurity suka yi magana da kansu kace wai karan bomb ya koro mutane suka zo suka zama yan gudun hijira to me yake sai inda ake jeho bomb kuma me yasa hancin su su mutanen da kake magana su rugo saboda karan bomb a'a wannan ba za ko me zaka faɗi yanzu kake tantance yan gudun hijira a'a ai akwai hurumin ka inda ta kai mun ga magam da jam'iyya da kaza kaza zan yadda amma ka shiga hurumin ni wannan magana ban taba jin ta ban da a wannan hajjar
ban hurumin magana security
a'a muna da shi muna da gudun wanda zamu iya bada ita ce muke ba a'a ai wannan da kake bani tana da nauyi kwarai da gaske
na ce me
saboda in yanzu muka tafi faskari muka dauka karan bomb suka ji suka dawo wannan wani to kaga mun yau da rikan mu ba mu zatan karan bomb ya koro su sai dai mi su masu zuwa security da me na san kila za su yi magana nan za su tantance amma abin da ke magana shine dole sai mun fahimci cewa muna da matsala gwamnati ta yarda domin gwamnati da kake ta magana sulhu gwamna ya hito da kanshi ya yarda amma a makare saboda mu mun fi shekara muna cewa sulhun nan ya kare amma daga baya bari ka ji yo ai sulhun bai yi ba sulhu ya kare kuma gwamnati ta shekara ba ta yarda sulhu ya kare ba ta yarda ya cikin duhu sai mutum na kwance gida a ce ai gwamna ya sulhu sai ya ji adda bisa wayan shi
to a gaishe ku malamai to jama'a nan muka zo ƙarshen wannan shiri na wannan lokaci muna da shiri ɗaya da ya rige mana da zamu kawo muku shi mako mai zuwa Allah ya kai mu inda kuma a cikin wannan shiri ɗin zamu dubi wato zamu taɓa maganar sacewar da aka yi wa sarkan shi gwamnatin jihar Katsina da kuma gajin garin Daura a can kwanakin baya ta da abin da yake nuna wato ƙarin taɓarɓarewar tsaro a wannan jiha sannan kuma zamu gwada shin ya aka shi tsohon shugaban ƙasa ko ba Katsina Umar Yar'Adua ya samu nasarar kawo sulhu a yankunan Niger Delta amma sha'anin sulhu ya gagare shi Buhari wanda shi ma dai daga Katsina ya fito to a madadin dukkan su bakin namu wato shugabannin jam'iyyun APC da PDP na jihar Katsina da kuma shi wakilin namu Sani Shu'aibu Malumfashi sannan da Garis Alheri Abdul ta taimaka wajen haɗa shirin ni Ali Mustapha Sokoto ne ke muku bankwana daga Washington DC a huta lafiya
a gaida Ali Mustapha Sokoto ta yanzu kuma ga labarai a takaice
a jiya Litinin da daddare jam'iyyar Democrat a Amurka ta bude babban taronta na ƙasa da za a shafa kwanaki hudu ana yi ta yanar gizo sakamakon annobar coronavirus inda suke fatan zai taimaka wa tsohon mataimakin shugaban ƙasa Joe Biden samun nasara akan shugaban ƙasa Donald Trump a zaben watan Nuwamba yayin da shi ma shugaban ƙasa mai ci Donald Trump ya gudanar da gangamin yakin neman zabensa a wasu jihohin tsakiyar yammacin Amurka. Shugaba Donald Trump ya faɗa jiya Litinin cewa yana so ya ƙara sauri ga tsarin aikiwa da sakonni na Amurka duk da yake 'yan adawa na jam'iyyar Democrat suna shirin kada ƙuri'a a wannan makon.
Masu sauraro a nan kuma muka kawo ƙarshen shirinmu na yanzu sai kuma an jima kaɗan da hantsi za ku ji wasu abokan aikinmu ɗauke da sabbin rahotanni a wani sabon shiri. Yanzu a madadin Muhammad Hafiz Baballe da ya taya ni gabatar da shirin da kuma Cuba Hero Gidu ne wanda ya ba da umarni da ma injiniyarmu na wannan safiyar. Baba ya koma kiri da na shirya kuma na gabatar daga nan birnin Washington DC.